To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. To Sufyan as-Sawri yace da karanta abinci ne ake mallakar rashin bacci da daddare, wanda yake ya karanta abincinsa sai ya rashin bacci, sai ya rasa bacci da daddare. In yana so ya wannan istihadi nasa, to ya karanta abinci. To sashen magabata ya ce kakku ci da yawa, in kun ci da yawa haka zai bayu zuwa ku sha da yawa, in kun sha da yawa kuma sai ya bayu zuwa ku yi bacci da yawa, ku zo ku yi hasara, hasara mai yawa. An karbo daga manzo sallallahu alaihi wasallam, wato inda wani yake cewa ne, wato afiqu wajiddu wa la taksalu wa antum ila rabbikum turja'un wa la taksalu wa la tahja'u fahiyarul wala qalilun min al-layli qalilan min al-layli ma yahja'un. Afiqu wajiddu wa la taksalu wa antum ila rabbikum tarji'un ko turja'un wa la tahja'u fakhyarul wara qalilun min al-layli ma yahja'un. Zababbun bayi ubangiji ya fadi sufufunsu, ya fadi sufufunsu ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. To hakika ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance, wato mafi soyuwar abinci zuwa gare shi shine abin da ya kasance bisa taruwar jama'a, abin da ya kasance bisa yawan hannaye. An karbo daga Aisha Allah da gare ta, wato wannan ɗaya ce daga fassarorin rafafu ɗin. Wasu kuma suka fassara rafafu da cewa wato abin da ya kasance bisa kunci da tsanani. To wa an Aisha ta, an karbo daga Aisha Allah da gare ta, cikin manzo sallallahu alaihi wasallam bai taɓa cika da ƙoshi ba da ɗai. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin iyalinsa, baya tambayarsa abinci, baya nuna sha'awarsa. In sun ciyar da shi a kala sai ya ci, in sun ba shi abincin sai ya ci. Abin da suka ba shi kawo masa na daga fuskar abinci sai ya karɓa. Wa ma saqahu, abin da suka shayar da shi shi shariba sai ya sha. Ba za a yi itirari bisa maganan nan da aka faɗa a baya ba, da hadisin da aka ruwaito na Barira. Da fadin manzo sallallahu alaihi wasallam, ashe ban ga tukunya ana dafa nama a cikinta ba? Domin ko tayu ya zamo abin da ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayan nan. Cewa ya zata sallallahu alaihi wasallam cewa su mutanen gidansa sun kudirce cewa wannan naman bai halatta shi ya ci ba. Shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya nufin bayanin sunnarsa, ya bayyana sunnarsa. Domin ya gansu ba su kawo masa wannan ba. Tare ko da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya san cewa iyalin gidansa ba za su fifita kansu a kansa ba bihi da wannan naman. Sai ko zatansa ya gaskata gare su, ya bayyana musu abinda suka jahilta, abinda ba su sani ba ni daga lamarinsa. Inda ya zata din sai ya zamo haka din ne kuwa, sai ka faɗa masa cewa ai abinda ya sa mu ba mu kawo ma ba, dan sadaka aka bayar ga Barira shi ne aka dafa, mun san kai baka cin sadaka. To su ba san cewa wato sadakar da Annabi sallallahu alaihi wasallam baya ci daga gare ta wanda aka kawo gare shi kai tsaye. Amma dan an yi sadaka ga wani, wani kuma ya dauki wannan abin da aka yi sadakar gare shi ya bayar ga Annabi ta fuskar kyauta, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ya ci wannan abin da bai halatta ya ci ba, wato abin da yake an kawo masa ta fuskar sadaka kai tsaye. To manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu abinda ba sani ba na daga lamarin sa inda yace da su wannan nama sadaka aka bayar ga ita barira amma kyauta ce gare mu ya zo a cikin hikimomin da yake an ruwaito daga luqmanu wanda yake ambata a cikin qur'ani wanda wato shi ba annabi bane amma an ambace shi a cikin qur'ani saboda annabi mafi rinjaye shi ba annabi bane wali ne yanda mai ira'a yake fada luqman waskandaru laysa anbiya fi aljahil aqwali lakin awliya luqman da iskandaru ba annabawa bane azancin da yake ya furinjaye a waliye ne dai na ubangiji subhanahu wa ta'ala inda ubangiji ya sa su surori a cikin qur'ani masu sunayen annabawa haka ma aka kawo sura a qur'ani mai sunan wali ko mai sunayen waliye kamar ta ashabul kafi da wannan ta luqmanu din to
ya bunayya
ya dana ya dan karamin dana idan hanji ta cika sai tunani ta yi bacci hikima ta zamo bebiya ba ta magana gaɓoɓi su zauna daga bauta malam sununu ya ce wato almajirin ibnul qasim almajirin imam malik ya toshe sununu ya yi wa fatin hijira na da shekara mai 140 to la sulhul ilmu ilimi baya kyautuwa liman ya kulu ga wanda yake cin abinci ta shi ba sai ya koshi sai ya ta ci sai ya ga ya cika cikinsa to wannan ilimi baya kyautuwa gare shi ya zo a cikin hadisi ingantacce hadin manzo sallallahu alaihi wasallama amma ni ba na ci alhali na zauna sosai abinda ake nufi da ittika'i shi ne mutum ya tabbatar da jikinsa ya saki jikinsa don cin abinci da zama bisa ɗorewai a yayin zama saboda cin abinci kamar wanda ya harɗe sanda zai ci abinci da wanda ya kama da shi daga sufofin zama wanda suke yawa ke samun tabbata a ciki wanda wanda yake zaune a wannan sufar yake dogara da abin da yake ƙarƙashinsa wanda ya zauna bisa irin wannan sufar yana jawo cin abinci yana yawaitawa daga gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana zama ne don cin abinci irin zaman mai gaggautawa sauri yake yayi ya tashi wato yana saman samarkwace yana cewa ni bawa ne ina ci kamar yadda bawa yake ci ina zama kamar yadda bawa yake zama ma'anar hadisin da ya zo a ittika'i ba ana nufin karkata ba bisa ɓari wato ba kishingida ake nufi ba inda muhaqqiqina gurin masana haqiqa haka nan baccin manzo sallallahu alaihi wasallama kaɗan yake yi hadisai wanda suke ingantattu ta shaida da haka cewa baccin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan kaɗan ne tare da haka ma haqiqa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idanuna ne suke yin bacci zuciyata ba ta bacci baccin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance bisa ɓarin jikinsa na dama don ƙara rinjayarwa bisa ƙaranta bacci domin bacci bisa ɓarin jiki na hagun a hana'u shi ya fi daɗi saboda zuciya tana samun nutsuwa da baki ɗin abin da yake yara ta yi da zuciya daga gaɓoɓi na ɓoye idan aka yi baccin a barin hagu, idan mutum ya kwanta da barin hagunsa sai zuciyarsa ta samu nutsuwa, saboda ita zuciya ta karkata zuwa barin hagu, fihi wadula, sai wannan ya jawo nauyi a cikin baccin da tsawaitawa. Idan mai bacci ya bacci bisa barin jikinsa na dama, sai ya zama zuciyarsa kamar a rataye take, ya zama yana raurawa, zuciyar tasa sai ta zama tana raurawa, ifaqata, ya gaggauta farkawa, duniya a cikin baccin ba zai rufe shi ba. Wannan fasali ne. Nau'i na biyu shi ne abinda yabo yake ya gamu, wato da akan yawaita shi, abinda ake yabo da yawaita shi, an samu ittifaki wajen yabo ga wanda yake ya zo da wannan sifar da yawa. Abinda alfahari yake kasancewa da cikarsa, kamar aure, wal jahi da alfarma, amma aure an gamu a cikinsa ta fuskar shari'a da ta fuskar al'ada, domin shi aure dalili ne bisa cika da ingancin mazakuta, ma'arufata, yin alfahari da yawan aure bai gushe ba al'ada wadda take a basani, yabo da shi bai gushe ba ta da wadda yake matabbaciya, amma a shari'a sunna ce wadda take abagwaitowa. Hakika Ibn Abbas ya ce mafificin wannan al'umma, mafificin su mata, wanda yake yafi yawan mata wato shine mafifici, wanda yake Ibn Abbas yana yin nuni ne zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam. Hakika manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aure kwa hayyafa, ni zan yi alfahari da yawan ku kusa sauran al'ummu a ranar alkiyama. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga yanaka mutum ya ki yin aure tare da abinda yake cikin aure, ko daga tumɓuke sha'awa da rintse gani, wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗakar a kansu, inda ya ce wanda duk yake ma'abucin wadata, wanda yake ma'abucin iko, to lalle ya aure, wannan shi ya fi rintsewa ga ganinsa, shi ya fi kiyayewa ga farjinsa, an malamai masana haƙiƙa ba su ga yin aure ba daga abinda yake yin suka a cikin tsantsani. Salim ibn Abdullahi Tustari ya ce su mata haƙiƙa an so yadda su zuwa shugaban manzanni, ka za a yi ƙi a cikinsu, kamar wannan ya zo ga Sufyan ibn Uyainata. Wassarare, haƙiƙa masu tsantsani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah ya dagare su gaba ɗaya, sun kasance masu yawan mata, masu yawan sadaka, masu yawan aure. An ruwaito ba abu ɗaya ba a cikin wannan daga sayyidina Ali ɗan Abi Dalib da kuma sayyidina Hassan ɗan Fatima da kuma Abdullahi ibn Umara da su da waninsu, an ruwaito ba abu ɗaya ba. Ba ɗaya ba, ba ɗaya ba daga sahabban annabi ridwanullahi alaihim ajma'in da wanda suka zo daga bayansu ya ki a ce ya koma ga Allah alhali yana gwauro. In an ce ba ga aure da yawansa zai zamo daga fifice fifice,
ibn Zakariya
da ko annabi haya dan annabi Zakariya alaihi masallatu wassalamu
kada asallallahu ta'ala alaihi
ubangiji yayi yabo gare shi cewa shi ya kasance hasuri
fakaifa bismillah alaihi
ta'ajzi kaka ubangiji zai yabo gare shi da gajiyawa daga abinda kai kake lissafa shi fifiko
wa
hadha isa ibn maryam alayhi salam
da annabi isa
dan maryam alayhi salam
tabattala min an-nisa ya naka
da lamarin aure ya zama kamar yanda ka tabbatar da shi cewa fifiko ne da annabi isa yayi aure to ka sani akwai amsar da za a baka kan wannan magana cewa cewa banda ubangiji yayi ga annabi haya da cewa shi hasuri ne ba abinda ake nufi da lafazin hasurun ba kamar yanda sashen mutane suka fahimta cewa shi ya kasance bai da ikon zakewa mata koko ba shi da ala haƙiƙa masana masu hazaƙa daga cikin malaman tafsiri sun yi musun wannan tafsirin da malamai wanda suke masu gwada komai su gane haƙiƙaninsa suka ce wannan tawaya ce wannan aibi ne bai kamata ba ga annabawa ba ta dace da annabawa ba alaihimu salamu ma'anar hasuran din da Allah ya ambata a cikin sifar annabi haya cewa shi annabi haya ya kasance abin kiyayewa ne daga laifuffuka ai baya aikata ta kamar shi an tsare shi daga aikata laifuffukan wani kaunin aka ce ma'ana hasuran da aka ambata a cikin sifofin annabi haya ya kasance mai hana kansa daga sha'awace-sha'awace wani kaunin aka ce ba shi da sha'awa a cikin mata ya bayyana gare ka daga abin nan da aka ambata cewa rashin iko bisa aure tawaya ce abinda yake fifiko dai a cikin zaman wata ne samammiya sannan kuma a tumbike ta ko dai da mujahada kamar annabi Isa alaihi salam ko kuma da isarwa daga ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar annabi Yahya alaihi salam wannan sai ya zama fifiko mai daduwa
fi kasirin
min al-awqati wato tumike ta din sai zama fifiko ne wato wanda take za'ida wanda take karuwa likauni ha saboda zama wata mushkilata mai shagaltarwa fi kasirin min al-awqati a cikin mafi yawa daga wakuta mai sarar da bawa zuwa duniya sannan kuma aure a haƙin wanda yake an bashi iko bisa yayi aka mallaka masa ya tsaya da abin da yake wajibi a ciki walam yashghalhu an rabbihi ya zama tsayawa da wajibin a cikin auren mai shagaltar da bawa daga ubangiji ba daraja ce wadda take madaukakiya wato wannan darajatun din shine labarin hiya din sai zama daraja ce madaukakiya kamar yadda aka ruwaito daga sashen tabi'ai wato da yawa fati sai matarsa ta ce Allah ya ji kanka ya ce Allah ya ji ta haɗu tana taya masa addu'a aka ce menene ta ce kun gan shi wato tsawon darensa yanda yake kowane dare yakan kwanta ya yi bacci kaɗan sannan ya tashi ya yi ibada in ya tashi ɗin nan sallar da yake sai ya sauke Qur'ani sannan ya sake kwantawa ya sake bacci kaɗan ya farka ya kusaci iyalinsa ya wanka ya sake komawa ga ibada sannan ya sake bacci sannan ya farka sannan alfijir ya kusa ya sake tashi ya wata ibada haka yake yi shi wato tsawon daren nasa ya tsaya da waza'ifu daban-daban ya bacci ya kusaci iyalin nasa kuma ya ibadar har sauka yake yi kowane dare sai ya sauke Qur'ani wata ruwa amma ba sauka ɗaya yake ba ma a daren to wato wannan kaga wanda yake ya sami iko, an bashi iko a kai, an mallaka ma, ya kuma tsaya da abin da yake wajibi a ciki, kuma ya zama haka bai shagaltar da shi daga Ubangiji ba, ya zama darajatun Alyahu, daraja madaukakiya. To wannan ita ce daraja Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda yawan mata bata shagaltar da shi ba daga bauta wa Ubangiji, bari haka ma sai ya kara musu, ya kara wa manzo sallallahu alaihi wasallama ta ibadar, saboda katangance su, wanda shi ma wannan ibada ce ai, da tsayawarsa da haƙoƙinsu da yin tsururinsa gare su, da shiryar da su da yake yi, bari ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a fili cewa wannan bai cikin wato bukatunsa na duniya, huwa shi shi a kansa wannan ba wani rabo ne nasa ba na duniya, ko da yake yana daga bukatun duniyar waninsa, wani yana raye a duniya ba da haka ba sai ya ga wato ya tawaye shi duk abin da yake a kai nufinsa duniya. Manzala alaihi salatu wassalam ya ce, an soya min daga cikin duniyar ku, wato ba duniya ta ba, domin ni ba tawa ba ce, amma an soya min gare ni, an soya gare ni daga wannan fadalla. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiryar cewa sansa ga abin nan da aka ambata na daga mata da turare, wanda suke suna daga lamarin duniyar waninsa, da kuma amfaninsa ga wannan ba yana yi ba ne don duniya, bari yana yi ne don lahira, saboda fa'idodin da muka ambata a cikin aure, domin gamuwa kuma da mala'iku a cikin turare, a cikin kamshi, domin kuma shi turare yana daga abin da yake kwadaitarwa bisa kusatar iyali, yana daga abin da yake taimakawa a kan haka, yana daga abin da yake motsa sabubbansa, isan manzo sallallahu alaihi wasallam ga wannan ɗabi'u guda biyu ya kasance saboda waninsa, don tumɓuke sha'awarsa, san manzo sallallahu alaihi wasallam na haƙiƙa wanda yake ya keɓanta da zatinsa maɗaukakiya shi ne a cikin mushahadar ikon Ubangijinsa da yin asiri da Ubangijinsa. Shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bambance, ya rarrabe tsakanin san biyu, ya rabe tsakanin halin guda biyu, ya faɗa waju ilal qurratu aini fi salati, an sanya sanyin idanu na hutawa zuciyata a cikin sallah. Haƙiƙa manzo sallallahu alaihi wasallam ya daidaici annabi Yahaya da annabi Isa a cikin zamowarsu an ije masa fitinarsu, amma kuma ya ƙara fifiko a kansu a cikin cewa shi ya iya tsayawa da lamarinsu, gashi yana tare da su kuma ya tsaya da lamarin nasu, tare da cewa ba su fitine shi ɗin ba. Manzo sallallahu alaihi wasallam yana daga wanda yake an bashi ƙarfi bisa iko a cikin wannan, an bashi da yawa daga ciki, shi yasa aka halatta manzo sallallahu alaihi wasallam daga gidayar mata ƴaƴa wanda yake ya halatta ya aure su, abinda ba a halatta ga waninsa ba. Haƙiƙa mun ruwaito daga Anas ibn Malik cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan yi kewayo bisa matansa a sa'a ɗaya da dare ko da rana, an ce ko su 11 ne, wato haka ya zo a cikin Buhari, amma malamai sun ce a'a ba san da suka taɓa haɗuwa 11 a wajensa, sun dai haɗu tara, sun haɗu da su tara, sai dai wato bayan su matan guda tara akwai sadaka guda biyu, akwai Mariya da Raihana, shi yasa su suka lissafa su 11 kenan duban waɗannan sadakan guda biyu. To Anas ibn Malik yace mun kasance muna ba da labari, muna hira tsakaninmu cewa manzo sallallahu alaihi wasallam an ba shi karfin namiji 30 nasa'i, shi ya fidda wannan hadisin an rawaito kamar wannan hadisin wanda ya gabata daga Anas daga Abi Rafi'in an karɓo daga Dawusu wato shi wancan Abu Rafi'in ɗin sahabi ne, bawan annabi ne ya yanta shi, bawan annabi ne ya yanta shi, ko nan Dawusu tabi'i ne, tabi'i ne ba sahabi ba ne. Wudi alayhi salamu an ba manzo alayhi salatu wassalamu karfin namiji 40 a cikin tarawa da iyali, an kabo kamar wannan daga Safwan ibn Sulaymi. Usalma ta ce barariyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kewayo wata dare bisa matansa guda tara, yi wanka daga kowace ɗaya daga cikin taran kafin ya zake wa ɗayan, ya ce wannan shi ya fi tsaftacewa, wannan shi ya fi tsarkakewa. Haƙiƙa annabi Sulaimanu alayhi salam ya ce lalle zan kewayo wannan daren bisa mace ɗari ko mace 99 dukkaninsu za su yi ciki kuma su zo da ɗa wanda zai zama gwanzo ya je yaƙi saboda Allah, amma bai ce insha Allahu ba, ya manta bai ce insha Allahu ba. Wa innahu fa'ala zalika, cewa annabi Sulaiman ya aikata hakan, ya aikata hakan, amma kuma sai ya zama saboda barin fadin insha Allahu a cikinsu sai guda ɗaya ce ta yi ciki, ita ma da ta tashi haihuwa sai ta haifi rabin mutum, ta haifi ɓarin mutum, shi ne aka faɗa walaƙad fatanna Sulaimana wa alƙaina ala kursiyyihi jasadan summa anab qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. To Abdullahi ibn Abbas ya ce kamar mani namiji 100 ya kasance a bayan annabi Sulaimana, yana da mace 300 yana da sadaka kuma 300 na kashu da shi dauninsa, sun ruwaito cewa matan annabi Sulaimanu na aure 700 ne, mi'ati sariyati, wadda take sadaka kuma wanda suke sadaka na annabi Sulaimanu 300 ne.
Alkana li Dawud alayhi salamu ala zuhudihi wa aklihi min amali yadihi 99 imra'atan.
To hakika mace 99 sun kasance ga annabi Dawud alayhi salamu, mata annabi Sulaiman, annabi Dawud mace 101 ce, ala zuhudihi bisa tsantsaninsa, wa aklihi min amali yadihi, da cewa shi ba ruwansa sai abin da yi da hannunsa yake sayarwa ya ci abinci da wannan, da hannu wato da hannunsa yake cin abinci.
Watan mat bi zauji uriya amiatan,
da suka cika mata 100 da matar uriya, haƙiƙa Ubangiji Subhanahu wataala ya faɗakar musu wannan a cikin littafi mabuwaye bi ƙaulihi, inda Ubangiji Subhanahu wataala ya ce inna hadha ahi lahu 99 na'jatan, ya zo a cikin hadisin Anas ibn Malik daga manzo alaihi salatu wassalamu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an fifita ni bisa sauran mutane da abu guda hudu, da baiwa, da sadaukantaka, da yawan jima'i, da ƙarfin riƙo, amma alfarma shi abin yabo ne gurin masu hankali ga al'ada, filkulobi girman mutum a zukata yana kasancewa gwargwadon alfarmarsa.
وقد قال الله تعالى في صفه عيسى عليه السلام
حقيقه ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fada a cikin siffar annabi isa alayhi salam waje an fi duniya wala hira annabi isa zai zama mai alfarma duniya da lahira
lakin afatuhu
kasiratu sai dai aibobin alfarma kuma suna da yawa yana da amfani amma kuma yana da aibobi ita alfarma wato tana da amfani tana kuma da aibobi domin alfarma mai cutarwa ne ga sashen mutane ga makoman lahira shi yasa wanda ya zarge shi yake yabike shi yasa wato shine humuli mutum ya zama ba a san shi ba ba wanda ya san shi to shine humuli kishiyar alfarma kenan
ورد في الشرع مده الحمولي
ان يبان حمولي يازو ا cikin shari'a mutun ya zama mai koyayyen ambato ba a san shi ba ya fito ya tafi inda za shi ba wanda ya san shi ba wanda zai gaishe shi ba saboda ba a san shi ba to wannan yazo a cikin shari'a yaban wannan yazo a cikin shari'a
wazammul ulwi fil ardi
daga rigin daukaka a bayan kasa
kan sallallahu alaihi wasallama qad ruzika min al hishmati والمكانتي في القلوب والعظمه قبل النبوه عند الجاهليه
وبعدها من رسول صلى الله عليه وسلم يا كسانشي ان ازوتا مسا جن نوي ده درجه ا cikin zakata da girma tun kafin a bashi annabci tun a zamanin jahiliya da kuma bayan da aka bashi annabta duk da cewa suna karyata shi bayan da aka bashi annabtar suna cutar sabban sa fi nafsihi khufiyatan suna nufin su cuce shi a ransa a boye hatta iza wajahum har yayin da ya gamu da su gasu gashi a sannan sai su girmama lamarinsa abinda da aka kulla a zuci suka kulla a zuciyarsu cewa in sun gan shi sai sun masa to kuma suna ganinsa sai su girmama lamarinsa su biya bukatarsa labarin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan abassani ce da sanin sashen ta zai zo nan gaba mallam ya rahu haƙiƙa ya kasance wanda bai taɓa ganinsa ba ya fato ana rufe shi da kunya da kwarjini waya farko yana jin tsoro liwayatihi idan ya ga manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka ruwaito daga kailata cewa ita yayin da ta ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai ta hadu tana makyarkyata saboda tsoro sai ya ce da ita ya miskinatu alaikis sakinatu ki nutsuwa ki daina wannan makyarkyatar da kike ya zo a cikin hadisin abi mas'udin cewa wani mutum ya tsaya gaban manzo sallallahu alaihi wasallama ya ringa makyarkyata sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ka saukake gare ka ni ba sarki ba ne ka yanda hadisin har zuwa karshe amma girman darajarsa da bashi annabci da ɗaukakar matsayinsa da bashi manzanci da daɗuwar daraja ta sa ɗaukakarta da Allah ya zaɓe shi da Allah ya girmama shi tun a nan duniya wannan lamari ne wanda yake matuƙar ƙarshe ya kai matuƙar ƙarshe sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam a ranar lahira shi ne shugaban ɗiyan annabi Adam nazamna hazal kisma alƙali iya race mun tsara wannan rabon gaba ɗayansa bisa ma'anar wannan fasalin wannan fasali ne amma nau'i na uku bihi shi ne abinda halaye ke sassaɓawa a cikin yabo da shi ɗabi'o inda yake ba koyaushe ne za a yi yabo a kai ba kuma koyaushe ne za a yi zargi a kai ba wani lokacin wato sai ya zamo abu ne mai kyau samunsa wani lokacin kuma ya zamo samun wannan abun ba abu bane mai kyau
wattafahuri bi sababihi
da yin alfahari da sababinsa da fifitawa saboda shi ina misalin wannan kamar yawan dukiya wanda yake mai yawan dukiya a gaba daya abin ganin girmansa ne wajen mutane saboda mutane sun kudurce sun yadda da cewa zai sadu da wannan yawan dukiyar da yake da ita izuwa samun duk abin da yake bukata da tabbatar da bukatunsa da sababin yawan dukiyar tasa idan ba dan haka ba ko da wajen ammawan ma sun san cewa yawan dukiyar ba fifiko ba ne shi a kansa yawan dukiyar kawai ba fifiko ba ne sai dai cewa ai za a iya amfani da dukiyar wajen samun bukatu
nisan
da dukiya ya zama da wannan sura da aka faɗa mabucinsa kuma ya zama mai ciyarwa ga dukiyar a cikin muhimmominsa da muhimmomin wanda ya zo gare shi ya bijiro gare shi ko wanda ya dora masa buri ya zama mai ciyarwa ne gare shi a cikin sarrafa shi a gurarensa yana mai siyan darajoji madaukaka da dukiyar tasa yana mai siyan yabo kyakkyawa da daraja a cikin zukata to wannan yawan dukiyar sai zama fifiko a cikin ma'abucinsa gurin ma'abuta duniya idan ya zama ya sarrafa dukiyar mata su a cikin fisakun alheri wanda shari'a ta yadda ya ci da dukiyar a cikin tafarkunan alheri ya zama kuma yana yin haka ne da nufin Allah subhanahu wa ta'ala da nufin gidan lahira wannan dukiyar tasa sai ta zama fifiko ce fifita ce gare shi a wajen dukkan mutane da masu duban sai abinda addini ya ce da masu duban duniyan ma duk sai su ga cewa ya samu fifiko da wannan dukiyar bi kulli halin a kowane hali amma duk sanda mai dukiya ya zama mai rikewa ga dukiyar tasa baya fuskantar da dukiyar tasa fisakunsa ya zama sai mai kwaɗayi ƙwarai bisa tara dukiyar ko kusuruhu ada kusuruhu kal adami yawan dukiyar sai ya zama kamar babu sai ya zama kamar babu tunda bai amfana da yawan ba sai ya zama tawaya a cikin ma'abucinsa dukiyar sai ta zama tawaya a cikin mai ita to jadadi salamati ba zai tsaya da shi ba bisa tafarkin kuɓuta bari dukiyar sai ta faɗar da shi ta sa ya faɗa a cikin ramin ƙasƙancin ruwa da kuma zargin ƙasƙanci cewa shi mai ruƙe hannunsa ne a yayin nan yin yabo da dukiya da kuma fifikonsa gurin wanda ya fifita cewa a samu ya fi a ce babu ba ana yabansa bane don kansa ba ana yaban dukiyar bane don cewa samun dukiyar kai tsaye alheri ne a abinda aka yi abinda za a yi da ita ana yabansa ne dai saboda za a iya saduwa da shi zuwa waninsa za a sarrafa shi a cikin masarrafarsa wanda yake mai tara dukiya idan bai ajiye dukiyar tasa ba guraren da ya dace ya ajiye ta bai fuskantar da dukiyar tasa fisakunta ba wala ganiyin bil ma'ana shi ba mawadaci ba ne a haƙiƙa ba mai samu ba ne amma a haƙiƙa wala mumtadahin inda ahadin shi ba abin yabo ba ne wajen ɗaya daga masu hankali ya zama talaka ne har abada ba mai saduwa ba ne zuwa wata bukata daga bukatunsa domin abin da yake hannunsa na daga dukiya wanda yake mai sadawa zuwa bukatun ba a sallada shi ba a kansa, bai da iko a kansa, duke cike da iko da shi. Wannan ku ya zama abin zargi kenan. Amfanin dukiya a hannun bawa ya zama bawa yana da iko da dukiya, amma ba ya zama ya tara dukiya duke ce take iko da shi ba. Ya zama ya yi kama da wanda yake tsare dukiyar waninsa, mai taskance dukiyar waninsa, alhali shi bai da dukiya, kamar shi ya zama ba komai daga dukiyar a hannunsa, wanda ko yake mai ci da dukiyar tasa mawadaci ne fawaidal mali, saboda ya tabbatar da fa'idodin dukiyar. Ko da ba abin da ya saura a hannunsa na daga dukiyar, ka dubi tadar annabin mu sallallahu alaihi wasallama da dabi'o'insa a cikin dukiya, sai ka ga manzo sallallahu alaihi wasallama kad utiya za'ina lari, an bashi taskokin ƙasa wa mafatihal biladi, an bashi mabudan garuruwa, an halatta masa ganimar yaƙi. To halla linabiyin qablahu, alhali ganimar yaƙi ba taɓa halatta ta ba ga wani annabi kafin manzo sallallahu alaihi wasallam. An buɗe garuruwan Hijaz da garuruwan Yaman wajami jaziratul arabi da baki ɗayan tsibirin Larabawa, an buɗe su ga manzo sallallahu alaihi wasallam a halin rayuwarsa, wa ma dana zalika, da abin da yake kusa da wannan, daga ƙasar Sham da ƙasar Iraq. Illa baruhu, abinda ba a kawowa ga sarakuna sai ko sashensa, shi an kawo izuwa gare shi daga humusunta da jizyoyinta da zakokinta. Jama'a da yawa daga sarakunan sassa, daga sarakunan ƙasashe daban-daban sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyaututtuka. Manzo sallallahu alaihi wasallam bai fifita kansa ba da wani abu daga cikin wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai rike ko da dirhami ɗaya ba daga cikin wannan. Bari ya sarrafa dukkan wannan inda ya dace a sarrafa, ya wadatar da waninsa da shi, ya ƙarfafa lamarin musulmi da shi. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce, a ce ina da kamar girman dutsen Uhud zinari, ya bitu indi minhu dinarun, a ce dinari ɗaya kwana daga cikinsa a waje na, to ma suruni, wannan ba zai faranta mun ba. Abinda zai faranta mun ina samu kama haka in ciyar a wannan ranar, in ci da shi gaba ɗaya a wannan ranar. Sai ko dinarin da zan dakatar da shi don biyan bashi ya zamo bi na bashi ake, an yi alkawarin gobe za a zo karɓa, to a cikin wannan in ajiye dinari ɗayan saboda gobe in an zo karɓar bashin bayar. Dinarai da yawa sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta marra, ya raba ta duka guda shida suka saura, dinari shida kawai ya saura a ciki, ya bada ita ga sashen matansa, amma ya kasa yin bacci sai da ya tashi wa ƙasa mahaije ya raba ta. Sannan ya ce, a yanzu ne fa na huta, a sannan ne ya iya yin baccin. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya mutu, marhunatun, alhali silkensa tana a bajin ruwa wajen wani bayahude a cikin ci abincin iyalinsa. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya takaita daga nafakarsa da tufafinsa da mazauninsa, bisa abinda ya takaita, bisa abinda larurarsa take kiransa zuwa gare shi ko take jawo shi zuwa gare shi. Ya yi tsantsani a cikin abin da yake waninsa. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sa duk abin da ya samu, yakan sa ashamlata, wato a baya a galibin wakuttansa, walkisa alhashan ashina da kuma tufafi wanda yake mai kaushi da bare gani algaliza wanda yake mai kaurin saka yana raba alkyabbu na dibaji ga wanda suke zaune tare da shi wanda yake an mata aiki an mata surfani da zinari yana ajewa ma ga wanda baya nan wanda ma baya nan sai a aje masa domin yin alfahare niya a cikin tufafi da yin ado da ita ba ta cikin tadodin ɗaukaka ba ta cikin tadodin girma wannan sifa ce ta mata mace aka sani da alfahari da tufa abinda ake yabo daga gare ta ya zama dai tufafin tsaftatacce ne tsaftace tufafin da kuma wato tsakaita a cikin jinsinsa tsakaita a cikin jinsinsa da zama wasa ya kamar tufafin abin ɗaurawar kamarsa ya zama ya yi daidai da matsayinsa ba mai sarewa ba ga mutuncin jinsinsa wato ka a ce a mutum nan ya sa wando ya suturci al'aura sai taso ya fito waje a ce ya suturci al'aura kaga wannan ai mai sarewa ne ga mutunci to ba kamar wannan ba daga duk abin da yake ba zai sada zuwa shuhura ba fiddara faini a gefen guda biyu ehin kila dara fai qasdil umuri zamimu kenan ehin kila dara fai qasdil umuri zamimu kan mutum ya sa na kasa kasa domin ya nemi ya shuhura da cewa shi mai tsantsani ne to ba haka ake nema ba ka kuma ya sa madaukake domin ya nuna cewa shi mai alfahari ne shi ya sa wanda yake matsakaici